da kai an kasa domin babu kamar ka kai ne isheshe kai kadai ne isheshe mai karfin iko buwayi gagara misali in damuwa ta taso kai kake ba mu salama in ciwo ta afko kai kake kawo sauki kai ne isheshe kai kadai ne isheshe
Isheshe, kai ne isheshe, kai kadai ne isheshe.